الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da dukkan wani dangi da yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin biyu ga watan Juma'a al-Ula shekara ta 2438 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 30 ga watan 1 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne yau ba da yafi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am kuma akwai application da ake sa su ne a cikin ne rin da ba lokaci ana ya da tukuri ake to wannan ba matsala ba ne tunatar da kai ne game da ambaton Allah subhanahu kamar ni ban gane ba abin da kike tambaya yara ne suna da hankali ba za su tafi ba za su yi wasanni ba suna iya tsayawa a sahun gaba sai dai in abin da yake bayan liman gaf da liman to waɗanda suke balagaggu masu hankali su ne ya dace su tsaya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace liyali ni minkum ulul ahlami wan nuha ma'abuta wato hankula balagaggu manzo Allah yace su kusance ni to dan haka gaf da liman ake buƙatar ya zaman su masu hankali waɗanda suke balagaggu ba yara kankana ba amma sahun gaba yaro karami in yana da hankali ba zai yi wasanni ba kuma ba zai tafi bin shiga sha'aninsa to wannan yana iya tsayawa lokacin sallah yayi mutum yana cikin wani yanayi babu ruwan da zai yi arwalla babu kasar da zai shafa yayi taimama yaya za a yi hakanan zai yi sallah ba tare da arwalla ba tare da taimama ba haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke kafin aya ta taimama ta sauka duk lokacin da suka samu kansu a gunda babu ruwa to hakanan suke yin sallah don haka akan wannan matsala malaman malikiya suna da maganganu guda hudu shi Ibn al-Qasim chai mutum zai yi sallah kuma ya rama shi kuma Ashhab chai ba zai yi sallah ba in ya samu ɗaya daga cikinsu sai ya rama an gane ku shi kuma al-Imam Malik chai ba zai yi sallah ba kuma ba zai rama ba Ashhab wannan Ashhab shine yace kawai sallah mutun zai shine yake cewa wa man lam yajid ma'an wa la mutayammama fa arba'atu aqwali yahkina mazhaba yusalli wa yaqdi aqsa ma qala malik واشهر يقضي واسبب يقضي والاداء لاشهر. شي ابن القاسم عبد الرحمن ابن القاسم يا ابن دي يجي ان متين يا سامو كانسا ا ينيين دا babu ruwa babu kasar da zai shafa yake mama to haka nan zai yi sallah kuma lokacin da ya samu dai daga cikin su dole zai rama sallah shi kuma al-imamu malik yace la yusalli wa la yaqum ba zai yi sallah ba ba zai rama ba ma'ana sallar ta fara lokacin shi kuma malam asbab yace ya qabi ba zai yi sallar ba amma in ya samu dai daga cikin su kawai sai ya rama shi kuma malam ashab yace yau ai shi mala ashab shi ya abinda yake kawai sallar zai yi haka nan to dan haka anan a takeice daga cikin maganganun nan guda hudu fada wanda take mai rinjaye in lokacin sallah yayi babu ruwan da mutun zai yi arwalla babu kasar da zai shafa to haka nan zai yi sallah shine kamar yadda kai misali mutun yana cikin tafiya yana jirgin sama kuma kafin a kai inda za a sauka lokacin sallah zai fita to haka nan hakanan zai yi sallah ba tare da taimama ba ba tare da wato arwalla ba duk da cewa a jirgin sama akan samu ruwa sai dai Allahumma in an yi katarin cewa babu ruwan da mutum zai yi to a wannan lokaci sallah kadai mutum zai yi kuma ba maganar ya rama darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen taimama kai tsaye za mu tashi wani sabon babi na musamman alal musannifu rahimahullahu ta'ala babul haid an aisha radiyallahu anha anna fatimata binta abi hubaysh radiyallahu anha كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يؤرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم وفي حديث أسماء بنت أميس رضي الله عنها عند أبي داود ولتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك وأنا حمنة بنت جهش رضي الله عنها أنها قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي ركبة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تهيض النساء فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال وهو أعجب الأمرين إلي رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري malam Allah ya ji kansa na fada babul haid wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen wato jinin al'ada wato shi lafazin al-haid wato an ciro shi ne daga fadar su nahaba yahidu haidan ko kuma haibatan idan aka ce alhayib shine astailan ma'ana gudanar abu ashar'anci idan aka ce alhayib kamar yanda malamai suka fada shine suka ce damu qabi'atin wajibilla yurkihi rahim ya atadu mar'atan baligatan fi awqatin ma'luma wato jini ne wanda yake na dabi'a wanda Allah ya kaddara ma ƴaƴa mata daga cikin ƴaƴan adam wanda kuma tushen wannan jini yakan fito ne daga cikin mahaifa daga can tsake tsakin mahaifa yake fitowa wanda mace wanda take baliga takan saba ganin wannan jini a cikin wasu lokuta sanannu a cikin wasu lokuta sanannu ma'ana galibi dai a duk wata wato za ta ga wannan jini ya zo mata wanda galibin dabi'un mata a duk wata takan yi al'ada sau daya amma tare da cewa akan samu wadda a cikin wata ɗaya takan yi al'ada sau biyu balma wani daga cikin magabata Kadi Shurai yake cewa inda mace za ta zo min da shaida cewa a cikin wata ɗaya ta yi jini uku yace zan iya gaskata ta shine a takaice kenan idan aka ce alhayy kenan shine jini ne wanda yake na dabi'a ta ƴaƴa mata wanda kuma asalin jinin kenan yakan tsiyaya ne daga can asalin daga cikin mahaifa yake zawa sabani kenan ga jinin istihaba kamar yanda bayani zai zo nan gaba shi ba daga cikin mahaifa ba yake tasowa shi jini ne wanda yake wata jijiya wanda tana kusa da bakin mahaifa wanda takan dan tsinke sai ya zaman tu jini yana tsiyaya wanda kuma a sababin wato wani makirci ne na shaitani yakan habru wannan jijiya ta mace sai jini ya ringa zawwa kuma ba a lokacin zawwa al'ada ba domin ya rikita mata ibada sannan kuma malamai sai suka ce ya atadu mar'atan baligatan fi awqatin ma'luma yakan saba zo ma mace wadda take baliga a cikin lokuta waɗanda suke sananne asali game da abin da ya shafi al'ada nasi ne na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ijma'i na malamai wanda dalili daga cikin alqur'ani shine fadar Allah subhanahu wata'ala wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa'a fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yakhuburna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin ubangiji ta'ala na fada wa yas'alunaka 'anil mahidi suna tambayar ka game da jinin al'ada ubangiji ta'ala yace qul huwa adhan ce da su jinin al'ada kazanta ne fa'tazilu an-nisaa'a fil mahidi ubangiji ta'ala yace ku kaurace ma mata fil mahidi ma'ana a zamanin al'ada ni ake nihi da kauracewar ba ana nihin kauracewa a maida ta gefe kamar yanda yahudawa suke yi idan mace tana al'ada a cikin su can ake maida ta gefen gida bata cutuwa da jama'a ba a cin abinci da ita kuma duk abin da ta taba sai an wanke can ake maida ta gefe a dabi'ar yahudawa ba haka ake yi ba ni Allah yake ni fata zinun nisa'a ma'ana ku fil mahidi ku kaurace musu kenan ta hanyar saduwa kamar yanda zamu iske hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke nuna duk abin da mutum yakan iya yi na hulda da mace yakan iya yi da ita idan tana cikin jinin al'ada iya abin da baya halatta shine saduwa da haka Aisha Allah ya kara mata yadda kamar yadda zamu iske hadisi tana cikin jinin al'ada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mai komin kaza sai take ce ya rasulullahi al'ada ne manzo Allah yace to ai al'adar ba a hannunki ba take kuma tace so da yawa ina cikin jinin al'ada nakan kafa kai na sha abu idan na gama zan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya inda nan dura baki na nan maza Allah yake dora bakinsa kuma tace so da yawa ina cikin jinin al'ada nakan gurguri kashi tace inna na gurgura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karba shi ma ya gurgura. Wannan duka dalilai ne wanda suke nuna mana cewa mace ba najasa bace a lokacin da take cikin jinin al'ada, tana nan a matsayinta na mumina tsarkakakka. Iya abinda Allah ya haramta shine sazuwa, sabani ga ƴan mushan, su ƴan mushan kristoci mace in tana cikin jinin al'ada saduwa suke da ita. Kaga su Yahudawa sun yi ifradi, ko kuma mu ce wannan sun yi ifradi, ma'ana sun kasa kai inda ake bukatar a kai. Su kuma ƴan mushan, wato su wannan ƴan wannan Yahudawa sun yi tafri, ma'ana kasa kai inda ake bukatar a kai. Amma su kuma ƴan mushan sai suka yi ifradi, suka wuce gona da iri, har ma in tana jinin al'ada sukan sadu da ita. To shi kuma musulunci, wannan musulunci da yake abu ne wanda yake tsakatsakiya. Kenan mace ba najasa bace ba, amma menene ya haramta shine saduwa da ita a lokacin da take cikin jinin al'ada. Shine Allah ya ce fa atazilu nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna, ma'anar wala taqrabuhunna ai wala tujami'uhunna, kada ku sadu da su hatta ya duhun. Kamar yadda zamu iske hadisi, manzon Allah ya ce isuna u kullu shay'in illa nika, ku aikata komai na jin daɗi game da matanku idan suna al'ada, manzon Allah ya ce illa nika, sai dai saduwa, shi kadai ne baya halitta. To dan haka kenan nassi ne na Alkur'ani, kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar mana da haka. Hadisai sun wuce a lissafa, tare da cewa hadisai waɗanda suke ja gaba a wannan babi wanda ke bayani game da hukuncen jinin al'ada, hadisai ne guda uku: hadisin Fatima bintu Abi Hubaysh, da hadisin Ummu Habiba bintu Jahash, da kuma hadisin Hamna bintu Jahash. Allah ya kara musu yadda. Galibin kenan hukuncen jinin al'ada da ke wayo akan waɗannan hadisai guda uku, kamar yadda za su zo insha Allah. Haka kuma a jimilce malamai sun yi ijima'i akan jinin al'ada da hukuncen da Allah ya shar'anta a kansa. Shi ne anan malam ya zo mana da hadisin Aisha, Allah ya kara mata yadda, ke faɗa anna Fatimata binta Abi Hubaysh, lalle Fatima diyar Abi Hubaysh, Allah ya kara mata yadda, kanat tustahabu, wato ta kasance jinin istihaba yakan zo mata. Lafazin tustahabu, ma'ana jinin istihaba yakan zo mata, shine jini na rashin lafiya, wanda mun yi bayani a farko sababin sa wata jijiya ce wanda shaytani yake habrinta a gindin mahaifar mace. Ita jijiyar ana kiranta azil, tana nan a bakin mahaifa. Wai ta ce shaidani yakan habru wannan jijiya, idan ya habre ta sai jini ya ringa zo mata, kuma ba a lokacin da jinin al'ada yake zo mata. To dan haka in ya kasance mace ba ta da rabi tsakanin jinin al'ada da wanda ba na al'ada ba, sai rikitar da ita game da harkokinta na ibada, tana tsammanin al'ada ce, alhali ba al'ada ba ce. To shine anan ya ce lalle Fatima, Aisha ta ce lalle Fatima bintu Abi Hubaysh, Allah ya kara mata yadda, kanat tustahabu, wato ta kasance tana jini na istihaba. Fa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a lokacin da ta zo ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta faɗa masa yanayin da take ciki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mata inna damal haidi damun aswad yuraf, manzon Allah ya ce ki san da cewa shi jinin al'ada wato jini ne wanda yake launin sa baki ne, ta hanyar nan ake gane shi. Manzon Allah ya ce inna damar haidi, lalle jinin al'ada damun aswar, wato jini ne wanda yake launin sa baki, yu'raf, manzon Allah ya ce ta hanyar haka ake sanin shi a gane shi. Ɗaya daga cikin kenan sifofin jinin al'ada, launi ne wanda yake baki, tare da cewa launukansa sun kai kamar kusan launi huɗu, sannan wani lokaci yakan kasance jini ne wanda yake kudura. Idan aka ce kudura, shine kenan abin da ya karkata zuwa baki, ma'ana kamar toka-toka, wani lokaci haka yake kasancewa jinin al'ada, yana kasancewa kusan wato baki-baki ne, sannan kuma yakan kasance wani lokaci ja ne, sai dai jan baya da haske sabani ga shi jinin istihaba. Sannan kuma wani lokaci yakan kasance sufra ne, ma'ana rawaye-rawaye ne. To amma tare da cewa waɗannan launuka guda biyu, wanda yake al-kudra, wanda ya karkata zuwa baki-baki, da kuma wanda yake rawaye-rawaye, ba a ɗaukan shi a matsayin jinin al'ada sai a cikin kwanukan al'ada. In bayan wucewar kwanukan al'ada ne, to wannan ba a kirga shi a cikin jinin al'ada. A takaice dai, shi jinin al'ada ta hanyar da ake gane shi daga cikin sifofinsa, launinsa kenan baki ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, jini ne wanda yake ya karkata zuwa baki-baki. Sannan sifa ta biyu, yana da kauri. Shi jinin al'ada yana da kauri. Sannan sifa ta uku, wato yana da wari. An gane ko? Kenan ta hanyar wannan sifofi guda uku akan bambanta shi da jini wanda yake ba na al'ada ba. Baki ne, sannan yana da kauri, sannan kuma yana da wari. To shi jinin istihaba, shi kuma jini ne wanda yake ja, sannan kuma wato yana da haske. Jini ne ja, ba shi da kauri, sannan kuma yana da haske, ma'ana haske yake kamar kyalli yake. Bambancin shi kenan da jinin al'ada, shi ba shi ja ne, sannan kuma ba shi da kauri, sannan kuma yana da haske. To shi ne a nan, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai nuna mata cewa shi jinin al'ada jini ne wanda yake baki, yu'raf. Manzon Allah ya ce ta hanyar haka ake gane shi. Sai ya ce fa idza kana zalik, idan wannan kala ya kasance, ma'ana jinin da ke zo miki ya kasance jini ne wanda yake launi baki, manzon Allah ya ce fa amsiki anis salati, manzon Allah ya ce ki daina yin sallah. Wannan yana nuna mana haramun ne a lokacin da mace take cikin jinin al'ada ta yi sallah ko ta yi azumi. An gane ko? Sallolin da suka wuce ta a cikin wannan yanayi, kamar yadda bayani zai zo nan gaba, an rungumta mata ba maganin ramuwa, amma azumin da ya wuce ta wannan sai ta rama. Shi ne ya ce fa amsiki anis salati, manzon Allah ya ce ki daina yin sallah. Idan wannan kenan launi baki ya zo miki, manzon Allah ya ce ki daina yin sallah. Sai ya ce fa idza kana al-akhar, wato idan wani jinin na daban ya kasance kenan ya canza ya koma ja, manzon Allah ya ce fatawabbi, manzon Allah ya ce ya'ar wallahi wa salli ki sallah, ki ya'ar wallahi ki sallah. Kenan in ya riga ya juya ya canza, kenan mi za ta yi wanka, shine wankan yanke wurin jinin al'ada. Idan ta yi wannan wanka, kenan za ta yi arwalla ta yi sallah. A kowane lokacin sallah kenan za ta yi arwalla ta yi sallah, kamar yadda hadisi ya gabata. A takaice kenan wannan ga mace wadda take mumayyiza, ma'ana wadda takan iya bambanta tsakanin jinin al'ada da wanda ba na al'ada ba. To a nan za ta yi amfani ne da canzawar jinin, kenan in ta samu kanta a cikin irin wannan yanayi na rashin lafiya, jini na zo mata ba tare da kakkautawa ba. Kenan lokacin da ta ga jinin ya canza ya koma baki, sannan yana da kauri yana da wari, to sai ta tabbata cewa jinin al'ada ne kenan ya zo. Daga wannan lokaci sai ta daina sallah, ta daina azumi, sannan kuma mai gida ba zai kusance ta ta hanyar saduwa. Sai idan jinin ya canza, kenan wannan launi baki ya dakata zawwa, a lokacin nan ya canza, kenan ya koma jini ne wanda yake launi ja, ba shi da kauri, sannan kuma yana da haske, a lokacin nan za ta je ta yi wanka, shine wankan yanke jinin al'ada, sannan kuma za ta ci gaba da ayyuka na ibada, sannan kuma mai gida yana iya kusantarta, domin shi jinin istihaba baya haramta mai gida ya kusance mace, kuma sannan baya hana ayyuka na ibada. Kenan shine a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mata cewa shi jinin al'ada jini ne launinsa baki, ta hanyar haka ake gane shi. Idan har ya kasance haka, manzon Allah ya ce fa amsiki anis salati, ki daina yin sallah. fa iza kana al-akhir idan wani jinin na daban ya kasance kenan ya canza dan Allah yace fatawaddi ki arwalla wa salli ki salla ma'ana ki wanka sannan kuma ki arwalla ki salla wannan kuma yana nuna mana a lokacin kowace salla wajibi ne akan mace mai jinin istihaba ta yi arwalla a lokacin kowace salla dole ne ta yi arwalla ta yi salla koda jinin na zo mata tana cikin salla in dai ta yi arwalla to shikenan wannan jini ba zai bai warware mata arwalla ba iya abinda yake wajibi kenan a lokacin kowace salla ta yi arwalla kamar yadda yake wa tawaddi wa salli a takaice wannan hadisi al-Imam Abu Dawud da al-Imam An-Nasa'i su suka rawaito shi Ibn Hibban da al-Hakim An-Naisaburi sun inganta wannan hadisi wastankarahu Abu Hatim wato Abu Hatim Ar-Razi wato yayi inkarin wannan hadisi domin riwaya ce ta wani marwayici shine Adi ibn Thabit an abihi an jaddihi domin mahaifin nasa majhulul hal ne amma tare da cewa a takaice dai hadisin ya inganta kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin hadisi ne sahihi kenan abinda hadisin yake tabbatar mana wato shine hukuncin jinin al'ada bayani game da launinsa baki ne sannan hadisin yana tabbatar mana hukuncin sa kenan jini ne wanda yake hana wato ayyuka na ibada kamar sallah kamar azumi da sauransu dan haka shikenan jinin wanda yake zo mata wannan jini na istihaba shine malamai suke cewa al-istihaba hiya sailanu dami fi ghairi awqatihi al-mu'tada shine gudanar jini ba a lokacin da ya saba zawwa ba kenan jini ne wanda kawai yakan zo ma mace amma ba a lokacin da ya saba zo mata domin shi jinin al'ada yana da lokaci sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana kasancewar wato shi jinin istihaba kenan wani nau'i ne wanda yake na rashin lafiya kenan duk lokacin da mace ta samu kanta a cikin irin wannan yanayi kenan me za ta yi sai ta nemi magani wato domin tsayawar wannan jini in ma magani wanda yake na kamar gargajiya in akwai shi ko kuma magani wanda yake a likitance kenan maganin da zai tsayar da zawwar wannan jini domin jini ne wanda yake na rashin lafiya sannan kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana kenan wajibi ne a kanta ita wadda ta samu kanta a cikin wannan yanayi a lokacin kowace sallah wato za ta yi arwalla don haka a kanta ne malamai suka kiyasta wato mutumin da yake da rashin lafiya ta rashin tsayawar bawali ko kuma rashin tsayawar mazi ko iska ko abin da ya kama da haka to shi ma wannan an kiyasta shi a kanta a lokacin kowace sallah dole ne ya yi arwalla kamar misali mutumin da galibi a cikin yininsa bawali baya tsaya masa yakan zo masa ko iska da abin da ya kama da haka to in lokacin sallah yayi dole ne ya wanke wannan najasa wanda ta taba jikinsa ko ta taba tufafinsa kuma dole ya je ya arwalla koda yana cikin sallah wannan bawali ya zo masa to bai bata masa sallah ba idan iya abinda aka wajabta musu yin arwalla dai a lokacin kowace sallah kamar yanda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mata cewa a lokacin kowace sallah wato tayi arwalla kuma wannan hadisi yana nuna mana fadar mace akan karba akan abin da ya shafi halayenta da dabi'unta ma'ana abin da ya shafi daukan ciki da idda da gamawar idda idan mace tace tana da ciki to za a karbi maganar ta in tace ta gama idda za a karbi maganar ta in tace bata gama ba za a karbi maganar ta saboda abubuwa ne waɗanda suka shafe ta sannan hadisi na biyu wato shine hadisin Asma bintu Umais Allah ya kara mata yadda hadisin na cikin sunan na al-Imam Abi Dawud na cikin kenan as-sunan na al-Imam Abu Dawud wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce da ita Asma wal tajlis fi mirkan manzon Allah yace ta zauna wato a cikin wani bahu idan aka ce mirkan shine babu ma'ana kenan irin katon wannan wanda abinda ake wanki da shi ne shine a Hausa ake kiran shi babu kenan maza Allah yace ta cika babu da ruwa ta shiga ta zauna fa idza ra'at sufratan fawqa al-ma idan ta ga wani rawaya rawaya wato ya hayo kan ruwa maza Allah yace falta ga tasil lizuhri wal asri guslan wahidan wato tai wanka ga sallah ta azhar da al'asr wanka daya za ta yi musu azhar da al'asr manzo Allah ya ce tai musu wanka guda wata tasilu lil maghribi wal isha'i guslan wahidan kuma magriba da isha manzo Allah ya ce tai musu wanka guda wata tasilu lil fajri guslan wahidan sallar asuba tai mata wanka daya wata tawaddu fi ma baina zalika abinda ke tsakankanin wannan manzo Allah yace tai arwalla ma'ana lokacin kowace sallah tai arwalla kasancewar shi wannan launi da yace fa idza ra'at sufratan fawqal ma idan ta ga rawaya rawaya wato a saman ruwa ya hayo manzo Allah yace to sai tai wanka kenan ta samu zarki me yasa saboda kasancewar shi wannan launi as-sufra ba a kilga shi a matsayin jinin al'ada in ne bayan wucewar kwanukan al'ada ne amma in a cikin kwanukan da mace ta saba yin al'ada a kowane wata idan ta ga wannan rawaya rawaya ko wanda yake wato gurbataccen jini ma'ana wanda ya karkata zuwa baki baki to wannan dole a lissafa shi akan cewa jinin al'ada ne to annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna mata cewa kenan ta cika bahu da ruwa in ta cika bahu da ruwa sai ta shiga ta zauna idan ta ga kenan wani rawaya rawaya ya hayo saman ruwa to ta tabbata cewa kenan ta samu tsarki jinin al'ada kenan ya riga ya gushe wannan jini ne wanda yake na rashin lafiya kenan ya bada wannan launi ya bada wannan kama to me za ta yi anan kenan sallah azhar da al'asr za ta hada su ta yi musu wanka guda magariba da isha za ta hada su ta yi musu wanka guda sannan sallar asuba ita ma za ta yi mata wanka guda kamar yadda zamu iske a hadisi na gaba in lokacin azhar yayi kenan za ta jinkirtar da sallar azhar sai an kai karshen lokacin ta zababbe wanda kuma shine farkon lokacin la'asar in lokacin la'asar yayi kenan a lokacin nan za ta je ta yi wanka idan ta yi wanka kenan sai ta tashi sai ta yi azhar kai sai tana gama azhar sannan sai ta kawo la'asar to haka in lokacin magriba yayi sai ta jinkirta magriba sai idan jan fadawar rana ya faki lokacin isha ya shigo kenan sai ta yi wanka idan ta yi wanka sai ta zo ta yi magariba kai tsaye kuma sai ta tashi ta yi isha to haka kuma a lokacin asuba kenan za ta yi wanka guda sai ta sallaci sallar asuba arwalla ko wannan tsakanin abin da ke haka manzo Allah ya ce ta yi arwalla kenan a lokacin kowace sallah manzo Allah ya ce ta yi arwalla to dan haka kenan anan abin da muke so mu gane anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mata cewa yana daga cikin kenan jinin istihaba shine kenan jini wanda yake rawaya rawaya kenan wanda ke zawwa kenan a kaman karshen al'ada wannan kenan in bayan wucewar kwanukan al'ada ne kenan ba a kirga shi a cikin al'ada kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya nuna mata kenan wannan ita ma yana kasancewa ga macen da wato ta fara jinin al'ada amma bata ida rabi tsakanin jinin al'ada da wanda yake ba na al'ada wato shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da su a can ya nuna mata launin sa baki ne kenan anan sai ya nuna mata in ta ga rawaya rawaya to anan za ta dauki kanta ba mai al'ada bace sai dai wannan kenan abin da yake wajibi shine yin wannan wanka kamar duk da cewa akan hukuncin shi yin wankan a lokacin azhar da al'asr ta hada su ta yi musu wanka guda magriba da isha ta yi hada su ta yi musu wanka guda jumhurin malamai sun tafi akan cewa wannan wanka ba dole bane ba matsayin shi dai an so ne ba dole bane amma tare da cewa dalilai sun tabbatar da cewa dole ne ta yi wannan wanka, ma'ana ta hada azhar da la'asar ta yi musu wanka guda, magarba da isha ta yi musu wanka guda, sannan asuba ta yi mata wanka guda. Sannan hadisi na uku a baban hadisin Hamna bintu Jahsh, Allah ya kara mata yadda take fada, kuntu ustahabu haibatan kathiratan shadidatan, tace na kasance ina wato jini, ina zubar da jini, zubarwa wanda yake mai yawa, shadidatan wanda yake mai tsanani, ma'ana abinda take ni da kasiratan, ma'ana yakan zo mata zamani wanda yake mai yawa ba lokaci guda, sannan kuma jinin yakan fito da tsanani. Amma ita anan, ita a iya fahimtar ta, ita tana ganin cewa jinin al'ada ne, don haka tace kuntu ustahadu haibatan kasiratan shadida, tace fa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sai na je ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, astabtihi, wato ina neman fatawarsa, bi ya kamata in yi game da wannan jini da yake zo mu. Faqala, sai manzon Allah ya ce da ni, inna ma hiya raqabatu min ash-shaytani, manzon Allah ya ce ki san da cewa wani habri ne na shaytani da yake mamaci. Idan aka ce raqba, wato shine habri da kafa kenan, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, urqub bi rijlik, shine yace inna ma hiya, wato wannan jini, raqabatu min ash-shaytani, manzo Allah yace habri ne na shaytani da yakan habri, wata jijiya wadda ake kiranta da sunan azil, tana bakin mahaifar mace kenan, sai jini ya ringa zo mata ba a lokacin da ya saba zawa ba, kuma yana yin haka ne domin ya rikita mata ibada. Manzon Allah ya ce in kin sa, don haka sai ya ce fata hayyabi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin, manzon Allah ya ce ki dauki kanki a matsayin mai al'ada, sittata ayyamin tsawon kwanuka shida, aw sab'ata ayyam ko kuma kwana bakwai, a kowane wata kenan, shine manzon Allah ya nuna mata cewa fata hayyabi, ma'ana ki dauki kanki, ki maida kanki a matsayin mai jinin al'ada kike, sittata ayyamin tsawon kwanuka shida, aw sab'ata ayyamin ko kwana bakwai. Me yasa? Saboda ita ba ta bambanta tsakanin jinin al'ada da wanda yake ba na al'ada ba. Kenan anan abinda muke so mu gane, shi wancan hadisi yana nuna mana wadda takan iya bambanta jinin al'ada da wanda ba na al'ada ba, kenan za ta yi amfani da canzawar jini. Jinin al'ada launin sa baki ne, yana da kauri, yana da wari. Jinin istihaba jini ne wanda yake launin sa ja ne, sannan ba shi da kauri, sannan kuma yana da haske, kenan mumayyiza, kenan lokacin da taga jini ya canza, kenan a lokacin nan sai ta yi wanka ta cigaba da ayyuka na ibada. Shine yace fa iza kana al'akhir, sai yace tawabbi wa salli. To anan ita da yake ba ta bambanta tsakanin jinin al'ada da wanda ba na al'ada ba, anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace mata fata hayyadi ittata ayyamin aw sab'ata ayyamin, ki maida kanki a matsayin mai al'ada kike tsawon kwanuka shida ko kwana bakwai, kenan a kowane wata. Sun magtasidi, manzon Allah yace sannan ki wanka idan waɗannan kwanuka suka juya baya, kenan in ta dauki kanta a matsayin mai al'ada kwana shida, ranar kwana shida ya cika, to wanka za ta yi ta cigaba da ayyuka na ibada. Idan ku ta dauki kanta a matsayin mai al'ada tsawon kwana bakwai, kenan ranar kwana bakwai suka bada baya, za ta yi wanka ta cigaba da ayyuka na ibada, shine yace sun magtasidi, manzon Allah yace sannan ki wanka. Fa izastan qati, manzon Allah yace idan kin tsarkaka, kenan waɗannan kwanuka sun wuce, fasalli 24 aw 23, manzon Allah yace ki salla tsawon kwana 24 ko kuma tsawon kwana 23, wasumi wasalli, manzon Allah yace ki azumi idan kina da niyyar yi, wasalli kuma ki cigaba da sallah. To anan abin da muke so mu gane, idan ta dauki kanta a matsayin mai al'ada a kowane wata kwana shida, kenan kwana nawa za ta yi sallah? 24. Idan ta dauki kanta a matsayin mai al'ada kwana bakwai, kenan kwana nawa za ta zama tumi tsarki? Kwana 23. wanda daman a al'adance ko mu ce a dabi'ance galibin wato al'ada ta mace ba ta wuce kwana 6 zuwa kwana 7 in yayi yawa kwana 6 zuwa kwana 7 galibin mata, amma akwai kasa da haka, akwai sama da haka. Wata za ta iya yin wuni ɗaya, wata wuni biyu, wata kwana uku, wata kai a cikin lokaci ne ma ta kaitacce bai wuce awa guda idan ya zo mata kuma sai wata na gaba. To amma galibinsu wato kwana 6 ko 7. To anan in ta ɗauki kanta a matsayin kwana 6 a matsayin mai al'ada kenan, kwana 23 a matsayin mai tsarki, wannan kwana 24 a matsayin mai tsarki take za ta yi ta yin sallah da sauran ayyuka na ibada. In kuwa ta ɗauki kanta a matsayin mai al'ada kwana 7, to kwana 24 wannan a matsayin mai tsarki take, haka kenan za ta ɗauka a kowane wata. Kenan wannan macen da ta fara yin jinin al'ada wanda da mun ba ta san shi ba, ba ta iya bambanta tsakanin na al'ada da wanda ba na al'ada ba, ita ce za ta yi amfani da wannan hanya. Sannan sai ya ce fa inna zaliki yujzi'uki, manzon Allah ya ce yin haka na wadatar da ke tunda ba ki iya bambanta tsakanin jinin al'ada da wanda ba na al'ada ba, to kawai iya haka za ki yi, sai ki ɗauki kanki kwana 6 a matsayin mai al'ada ko kwana 7. In waɗannan kwanuka sun ba da baya, sai ki wanka ki ci gaba da ayyuka na ibada. In kin ɗauki kanki a matsayin mai al'ada kwana 6 kenan, kwana 24 matsayin mai tsarki kike. In kin ɗauki kanki a matsayin mai al'ada kwana 7 kenan, kwana 23 matsayin mai tsarki kike, dole za ki sallah ki azumi a cikin waɗannan kwanuka. Sai manzo Allah ya ce wa kazaliki faf'ali fi kulli shahri, faf'ali kulli shahri kama tahyidun nisa. Manzo Allah ya ce haka ki aikata haka a kowane wata, kamar yanda mata suke yin al'ada kenan, galibin su da mun kwana 6 ne zuwa 7. Manzo Allah ya ce a kowane wata haka zaki aikata. Sannan sai ya ce al'amari na biyu, sai ya ce fa in qawiti, manzo Allah ya ce in har kin samu iko ala an tu'akhkhir adh-dhuhra, abusa jinkirta sallata adh-dhuhr, wato ajjil al-asra, wato ki gaggauto da al-asr, thumma tagtasili, sannan ki yi wanka hina tadhhurin, a lokacin da kika tsarkaka. Manzo Allah ya ce wa tusalli adh-dhuhra wal asra jami'an, ki sallaci adh-dhuhr da al-asr gaba daya. An gane ku? Shi lafazin thumma tagtasili hina tadhhurin, sannan ki wanka a lokacin da kika tsarkaka, kenan jumla ce wadda take mutare da ta dan bujiro ne tsakankanin. Kenan fa in qawiti ala an tu'akhkhir adh-dhuhra wa tu'ajjil al-asra, kenan shine yace wa tusalli adh-dhuhra wal asra jami'an, shine manzo Allah yace in kin samu dama akan jinkirta adh-dhuhr, ki gaggauto da al-asr, to haka zaki. Kenan wannan bayan ta samu tsarki, kenan za ta yi wanka, shi ne ce sun mata tasili hina ta dore, sannan za ki yi wanka a lokacin da kika samu zarki. Kenan in waɗannan kwanuka 7 sun ba da baya ko kwanuka 6, to wanka za ta je ta yi na haida kenan, domin a ran nan ta samu zarki kenan tunda kwanukan sun juya baya. Sannan kuma shi jinin bai daina zawa ba, shi wannan jini na rashin lafiya, to yaya za ta yi? To shine annabi Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mata cewa in kin samu iko akan jinkirta adh-dhuhr, ki gaggauto da al-asr, kenan sai ta yi wanka guda a lokacin kenan adh-dhuhr da al-asr, sai ta hada su ta yi musu wanka guda. Shine anan yace wa tusalli adh-dhuhra wal asra jami'an, ta sallaci adh-dhuhr da al-asr gaba daya. Kenan shine kamar yanda muka yi bayani a baya, in lokacin adh-dhuhr yayi ba za ta yi sallah a wannan lokaci, sai ta jinkirta, sai idan lokacin al-asr yayi. Misali lokacin al-asr na shiga karfe 3:45, to in karfe 3:45 yayi, a lokacin nan sai ta tashi ta je ta yi wanka. Karfe 3:45 zuwa karfe 4 misali, a lokacin nan sai ta je ta yi wanka. In ta yi wanka sai ta yi arwalla, kenan sai ta yi sallah adh-dhuhr, kuma take yake sai ta tashi ta yi al-asr. Kenan kaga anan ta jinkirta adh-dhuhr kuma ta gaggauto da sallar al-asr. sannan sai ya ce mata thumma tu'akhirina al-maghriba sannan sai ki jinkirtar da sallah ta magriba wato ajlina al-isha manzo Allah yace kuma ki gaggauto da sallar isha kenan in lokacin magriba yayi ba za ta tashi ta yi magriba sai ta jinkirta sallah ta magriba in jan fadawar rana ya fake wanda fakewarsa shine farkon lokacin isha kenan sai ta je ta yi wanka in ta yi wanka sai ta yi arwalla kenan a lokacin nan sai ta sallaci sallah ta magriba sannan kuma kai tsaye sai ta tashi ta yi isha kenan kaga magriba da isha ta hada su ta yi musu wanka guda shine yace thumma taghtasilina wa tajma'ina bainas salataini fa fa'ali manzo Allah yace sannan ki wanka ki hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci manzo Allah yace ki aikata haka wa taghtasilina ma'as subhi wa tusallin manzo Allah yace sannan ki wanka tare da lokacin asuba ma'ana lokacin sallar asuba ki wanka wa tusallin manzo Allah yace ki sallah kenan in lokacin asuba yayi hallo sai ta je ta yi wanka ta yi arwalla sannan ta sallaci sallar asuba qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa huwa a'jabul amrayni ilayya manzo Allah yace wannan shine mafi kayatarwar al'amura guda biyu a gona kenan al'amari na farko wancan bayani na farko da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mata cewa za ta zauna a matsayin mai al'ada kwana bakwai ko kwana shida a kowane wata kamar yadda mata suke in waɗannan kwanuka sun ba da baya kawai sai ta yi wanka a matsayin kenan ta samu tsarki kenan kawai za ta ci gaba da ibada a cikin waɗannan kwanuka al'amari na biyu shine anan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mata cewa in har ta samu ikon akan jinkirta azhar da gaggauto da la'asar ta hada su ta yi musu wanka guda magriba da isha ta hada su ta yi musu wanka guda sannan asuba ta yi mata wanka guda manzo Allah ya ce to wannan shine yafi kayatar da ni shine yafi kayatar da ni akan wannan nasti ne wasu malamai suka ce wankan ba dole bane ba tunda manzo Allah ya ce ya fa in kawici in kin samu iko an gane ku dan haka kenan suka ce shi yin wannan wanka matsayin shi mustahabi ne kamar yadda jumhurin malamai akan haka suke tare da cewa wasu suna ganin cewa wajibi ne yin wannan wanka kamar yadda wato riwayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mata ki wanka a lokacin kowace sallah duk da cewa kamar yadda hadisin ya zo ita matar wato shine hadisi na gaba kenan hadisin Aisha wa ana Aisha ta radiyallahu anha anna umma habibata binta jahsh radiyallahu anha shakat ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam addam fa qala kusi qadra ma kanat tahdisu ki haizatuki thumma tagtasili fa kanat tagtasilu li kulli salat rawahu muslim wa fi riwayati lil bukhari وتوضئي لكل صلاة وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر واتو daga Aisha Allah ya kara mata yadda take fada cewa lalle ummu habiba bintu jahsh Allah ya kara mata yadda ta kai kukan wato shine rashin tsayawar jini ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana jini yakan zo mata ba tare da kakkautawa ba da kai kukanta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fada masa tace yaya ya kamata ta yi manzon Allah ya ce mata unqusi qadra ma kanat tahdisuki haibatuki ki zauna gwalgwadan yanda al'adarki wato takan tsare ki a kowane wata game da ayyuka na ibada wannan kenan ana bayani ga wadda take mu'uta da matar da ta saba yin al'ada kuma ta san kwanukan da ta saba yin al'ada a kowane wata kenan mu gane matan anan kala uku ne kala biyu sun gabata ta farko mace ce ce mumayyiza ta san jinin al'ada ta san wanda yake ba na al'ada ba kenan ita ce manzo Allah ya nuna mata cewa jinin al'ada launin sa launi ne baki in ya zo ki daina yin sallah in ya canza manzo Allah ya ce ki ci gaba da ayyuka na ibada kenan wannan nau'i na farko daga cikin matan wanda take mumayyiza tana iya bambanta jinin al'ada da wanda yake ba na al'ada ba. Ta biyu ita ce matar da kwata-kwata ita ta fara yin jinin al'ada kuma ba ta iya bambanta jinin al'ada da wanda yake ba na al'ada ba, tunda bata saba yi ba, kenan bata san ba iya kwanukan da take yi a kowane wata. To anan ita ce manzon Allah ya ce ta dauki kanta a matsayin mai al'ada kwana 6 ko kwana 7 a kowane wata. An gane ko in waɗannan kwanuka sun wuce kenan za ta dauki kanta a matsayin mai tsarki take. To wannan ta uku ita kuma mu'tada ce, ta saba yin al'ada, daman ta saba a kowane wata takan yin al'ada kwana 3, idan wata ya kwana 15 takan yi 16 17 kenan 18, misali ta saba yi a kowane wata. To sai ta samu kanta a cikin irin wannan matsala ta rashin lafiya na rashin tsayawar jini. To yaya za a yi? Kenan in wata ya kama, idan ya kwana 15, to ta tabbata kwanukan al'adar ta sun zo 16, 17, 18 da mutum take yin al'ada a kowane wata. Kenan in waɗannan kwanuka sun zo kawai sai ta daina yin sallah, in sun bada baya sannan ta ci gaba da ayyuka da ibada. Shine anan yace unqusi, maza Allah yace ki zauna kadra ma kanat tahbisuki haidatuki, ma'ana gulgudan abinda al'adar ki takan tsaida ki a kowane wata game da ayyuka da ibada. Kenan iya waɗannan kwanuka in sun zo sai ta dakatar da sallah, daman ta saba a kowane wata takan yi kwana 3 ko kuma takan yi kwana 2 ko takan yi kwana 4, kuma ta saba misali a kowane wata in ya kwana 10 takan yi 11, 12, 13, 14, ko kuma in wata ya kwana 15 takan yi 16, 17, 18 misali. Kenan in waɗannan kwanuka sun zo sai ta dakatar da ibada, domin kwanukan al'adar ta ne. Shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mata sun magtasili, sannan ki wanka kenan in waɗannan kwanuka sun juya baya wanda kika saba yin al'ada a kowane wata. Sai Aisha take cewa fa kanat taghtasilu li kulli salatin, ita ummu Habiba sai ta zamanto tana yin wanka a lokacin kowace sallah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata da yaje ki wanka, to ita kuma sai take yin wanka a lokacin kowace sallah. To dan haka malamai suka ce shi wannan lafazi, ita ummu Habiba ita ce aradin kanta take yin wanka a kowane lokacin sallah, ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bane ya umarce ta da yin haka. Amma ko ita ce take yi, dan haka kenan anan wasu malamai suka ce wankan ba dole bane, me yasa? Saboda ita ce aradin kanta take yi a lokacin kowace sallah, illa kasancewar wancan lafazi ya nuna mana yin wannan wanka sunna ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ta hada az-zuhr da al-asr sai musu wanka guda, magariba da isha ta hada su sai musu wanka guda, asuba sai mata wanka guda, kamar yadda jumhurul malamai sun tafi akan cewa sunna ne, tare da cewa akwai malaman da suke ganin cewa yin wankan dole ne. A wata riwaya ta al-Imam al-Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa tawaddai li kulli salati, ki arwalla a lokacin kowace sallah, ma'ana kowace sallah ki mata arwalla, don haka yin arwallar wajibi ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ta da yin arwalla a lokacin kowace sallah, amma shi wankan kenan matsayin shi sunna ne, amma yin arwallar kuma dole ne. Kenan in tayi wanka sai ta yi arwallar a lokacin kowace sallah ta yi sallah, ko da wannan jini yana zo mata to bai warware mata arwallar. Kenan mun fahimci cewa kala uku ne, akwai wadda take kenan tana bambanta tsakanin jinin al'ada da wanda ba na al'ada ba, akwai wadda ita kuma fara jinin ne ta yi, damar ita bata san al'adarta ba, kawai ta fara yin jinin, ita bata san ba, bata iya bambanta tsakanin jinin al'ada da wanda ba na al'ada ba, domin kuma zawwa farko ne, bata da wasu kwanuka da ta saba yi. Kenan wannan ita ce za ta ɗauki kanta a matsayin mai al'ada kwana 6 ko kwana 7, galibin yadda mata suke. in kuwa daman ta saba yin al'ada ta san yanda jinin al'ada yake da wanda ba na al'ada ba kenan za ta yi amfani akan ilimin ta na bambanta tsakanin jinin al'ada da wanda yake ba na al'ada ba in kuwa ta zaman to daman ta saba yin jinin al'ada ta san kwalukan da ta saba yi a kowane wata wannan za ta yi amfani da kwalukan da ta saba yi in kwalukan sun zo shikenan sai ta dakatar da sallah in sun ba da baya shikenan sai ta yi wanka ta ci gaba da ayyuka na ibada kenan sun zama kala uku kenan wa an ummi Atiyyah radiyallahu anha annaha qalat kunna la naquddu al-qudrata was-sufrata ba'da dhuhri shay'a rawahu al-bukhari wa abu daud wallahu lahu wato daga ummu Atiyyah Allah ya kara mata yadda take fada cewa kunna la naquddu al-qudra tace mun kasance ba ma kilga al-qudra jini wanda yake baki baki jani amma jan ya karkata zuwa baki kenan shi ba baki bane jani amma ya dan karkata zuwa baki baki tace ba ma kilga al-qudra wato shine gurbataccen jini wanda ya karkata zuwa baki baki wa sufra da wanda yake rawaye rawaya tace ba ma kilga shi shay'an cewa wani abu ne na al'ada ba a da sufur bayan samun tsarki inda bayan mun samu tsarki ne wannan ruwa wanda yake gurbatacce wanda ya jini wanda ya karkata zuwa baki baki ko wanda yake rawaye rawaye tace ba ma kilga shi a matsayin al'ada kina wannan idan mace ta san kwanukan al'adarta yanda ta saba yi a kowane wata idan waɗannan kwanuka suka wuce to idan wani jini ya zo mata ja wanda ya karkata zuwa baki baki ko wanda yake rawaye rawaya to wannan kanta dauke shi a matsayin cewa al'ada ce wannan ba komai bane ba baya hana ta sallah baya hana ta azumi da sauran ayyuka na ibada gane ko ba a kilga shi kenan a matsayin jinin al'ada in dai bayan kwanukan al'ada sun wuce kenan mi za ta yi wannan jini ne kenan shi ma na rashin lafiya kenan jini ne na istihaba amma in a cikin kwanukan al'ada ne kenan wannan al-qudra ya zo ko kuma as-sufra to wannan za ta dauke shi a matsayin cewa jinin al'ada ne akwai wanda ba dole bane ba a ce kowace mace jinin al'ada ta kawai za ta ga cewa jini ne wanda yake baki wata yakan zo mata kudura ne a zamanin da ta saba yin al'ada ba za ta gan shi ba baki za ta gan shi akan wannan sifa ko ta gan shi akan sufura shine rawaye rawaya a cikin kwanukan al'ada da ta saba yi kenan in a cikin kwanukan al'ada ne za ta dauke shi a matsayin jinin al'ada ne ba dole bane sai launi baki ya zo mata amma in bayan wucewar kwanukan al'ada ne to duk jinin da ya zo mata akan wannan launi shine al-qudra ko as-sufra to wannan ba a kilga shi a matsayin jinin al'ada kenan za a dauke shi a matsayin jini ne na rashin lafiya shine anan kenan ummu Atiyyah tace kunna la naquddu al-qudra mun kasance ba ma kilga al-qudra wato jini wanda yake baki baki wa sufra da wanda yake rawaya ba da tsuri bayan samun tsarki tace la naquddu shay'an ba ma kilga shi wani abu cewa yana da cikin wani abu wanda yake na al'ada dan haka kenan wannan kuma hadisin yana da hukuncin hadisi marfu me yasa saboda ita ummu Atiyyah anan tana hakaito mana halin matan sahabbai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga yanda suke inda a ce haka akwai wata illa to da ubangiji subhanahu wataala ya sanar da manzonsa wato ya bayyana musu cewa ga yanda ya dace yayi kenan dan haka wannan kuma dalili ne wanda yake nuna mana cewa duk lokacin da jini ya canza ya dau wani launi wanda yake na daban kenan in dai a zamanin al'ada ne za a dauke shi a matsayin jinin al'ada amma in bayan wucewar kwanukan al'ada ne to wannan ba a daukar shi a matsayin al'ada anan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر.